and me. Somebody to love. Take a look at yourself in the mirror and cry, yeah, yeah. Ooh, believe in you, I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, anybody find me. He works hard
every day of my life. I work till I ache my bones.
At the end of the day, goes home, goes home on his own. Down knees, praise the Lord. Ooh, Lord. Somebody, please, anybody find me. Can anybody find me someone to love? You just keep losing and losing. He's alright, he's alright. Yeah, yeah. Ooh, this prison cell. Someday I'm gonna be free, Lord. Find me somebody to love, 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 somebody. Somebody, somebody, somebody find me. Somebody to love, anybody find me. Ta 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 da 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 da